Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya mai karatu Baba Yakub Makiri. Fadar White House ta nana ta amincewar Amurka na shiga tattaunawan gaba da gaba tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Muna aiki ne da karfe mu wadda tsohuwar gwamnatin Amurka ba ta da shi, inji sakatariyar jarida a Fadar White House Sarah Huckabee Sanders, inda take cewa tattaunawar ta tabbata ne sakamakon matsin lamba wanda gwamnatin Trump ke yi wa Koriya ta Arewa wanda ya sa Koriyan ta yi rauni. Sanders ta ce shugaban ya amince da wannan ganawar ne saboda ƙwararren matakai da Pyongyang ɗin take ɗauka, wanda jami'an Koriya ta Kudu suka sanar a nan a shekarar jiya Alhamis, a cewa Koriya ta Arewa ta yi alƙawarin a wurin taron ƙoli da suka yi cewa za ta dakatar da shirinta na makaman nukiliya da kuma gwajin makamai masu linzami. Ta ce shugaban na samun takamaiman abin da yake so, kuma wanda hakan kuma dama ce ga Koriya ta Arewa ta kawo ƙarshen makaman nukiliyar ta. Sai dai Fadar White House ta hakikance cewa amincewar bazata da Trump yayi na ganawa da shugaban Koriya ta Arewa, wanda Koriya ta Kudu ta sadar a ranar Alhamis, ya tabbata ne sakamakon rawa da wasu muhimman hukumomin Amurka suka taka a tsakanin watanni da suka wuce. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa a jiya Juma'a cewar sasantawar siyasa tsakanin shugaban Kenya Uhuru Kenyatta da madugo 'yan adawan ƙasar Raila Odinga wata babbar nasara ce, kuma ya ƙara da cewa Amurka tana ba da goyon bayanta ga haɗin kan ƙasar da cigaban demokuraɗiyya a ƙasar. Kenyatta da Odinga sun gana a karon farko tun bayan zaɓen shugaban ƙasa da aka yi a bara mai tattare da taƙaddama, a wani mataki da suka kira tafiya tare domin haɗin kan ƙasa. Tillerson ya yi ba wa sanarwar a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya da ministan harkokin wajen ƙasar Monica Juma a birnin Nairobi. Waɗannan shugabannin guda biyu dai sun nuna da taku wurin sanya hannu a kan wata yarjejeniya a jiya, inji sakataren harkokin wajen na Amurka. Ya ce Amurka tana zuba ido ta taimaka wa aiwatar da wannan shirin da aka sanya hannu a safiyar jiya don kawo haɗin kai da kuma magance duk wata rarraba da ƙasar ke fama da ita. Babban jami'in diplomasiyya Amurka ya nananta muhimmancin walwalar 'yan jarida a cikin harkar demokaradiyya, kuma ya gargaɗi gwamnati ta sakarwa kafafen yaɗa labarai mara su yi aikinsu. Bai kabaci ma'aikatan agaji su riƙa jefa rayuwarsu cikin haɗari a lokacin da suke aiki, inji Robert Maldini, daraktan ƙungiyar agaji ta Red Cross a yankin Gabas ta Tsakiya, a lokacin da yake jawabi yayin ajiya Juma'a kenan, yayin da yake bada wasu kayayyakin agaji a garin Guta da Siriya. Wata mummuna faɗa da ta kaure a kusa da garin tana hana shiga da kayan taimako ga mabuƙata. Mardini ya ce ƙungiyarsa ta huskanci koma baya sakamakon barkewar fadar, duk da alƙawarin da bangarori masu yaƙin suka yi cewa za a iya shiga da kayayyakin taimako a garin Duma da ke gabashin Gutan. A ƙarshe dai ƙungiyar Red Cross ta isar da abinci da wasu kayayyakin agaji ga mutane da yawansu ya kai 12,000 yayin da aka dakatar da fadar. Mardini ya ce yana da muhimmanci a kiyaye duk wasu alƙawarin da za a ɗauka nan gaba, saboda akwai mutane masu ɗimbin yawa da suke buƙatar taimako. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar nan da doka ta haramta ta a Pakistan ta Taliban ta tabbatar da kashe mambobinta 21 a samame da wani jirgi mara matuki na Amurka ya kai a makwabciyar Afghanistan a ranar Laraba da ta gabata. Harin da aka kai a gundumar Kunar da ke kan iyakar gabashin Afghanistan ya auna sansanin horar da mayakan kungiyar ne da ake kiranta wato Tariq Taliban ko kuma TTP a takaice, inda ake horar da masu kunar bakin wake, a cewar jami'an likin asirin Afghanistan da na Pakistan. Jama'an sun ce galibin kwamandojin mayakan da kwararrun masu ba da horo a sansanin suna cikin mutanen da aka kashe a wato waɗanda suke shirin kaddamar da kai hare-haren kunar bakin wake a Afghanistan.
Duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin
a bari ya huce.
Wannan masu hikimar magana ke cewa shike kawo rabon wani.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin yau na ga wato cikin zauren nan kowa
ai ka tana mun dani
kowa motsa kowa mun ka yarwa ba
ai dai ran ba ta miki da ba ka san mu kai naji kana fadan sunanta na gaske da nace ina Alhaji Ibrahim ai to mu Aliya
Aliya haka dai Aliya
haka mutane da yawa suke cewa
ni ma daga farko in ana fadan sunanta lokacin ma san sunanta ba Aliya ake fada nake cewa cece Aliya kuma saboda na dauka cewa akwai wata mawakiya nan Amurka mai suna Aliya wanda ta rasu a hadarin jirgin sama
sai ka dauka cewa ita ce ka fara tasu sai ce to a she wannan daban
ga sa akwai wakan da ta yi ne wannan Aliya shine
Andiya
Andiya Andiya take Aliya
Aliya
da jaro ga majai take ba eh wallahi miki ba
ruwa ba wannan wakan da ne muna makaranta sai fato ko abokan daki mu zama mu dakin ɗan Nijar ni da farko na dauka ma ɗan Nijar ci ai ɗan Nijar din nan sun matsa mana da sa wakan nan
kafin da ke faransanci
faransanci ne na dauka ɗan Nijar ci kowan lokaci inda muna cikin daki kai ɗan Nijar din sun matsa mana da wannan wakan ɗan Nijar
Aliya Aliya
ko na zo hutu na zo Kaduna hutu mallam sai inda na je wakan Aliya 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 ni ma ko sai da na mi sauni ma ina son wakan
sai ga shi gabiyo sauran wakan wakan Aliya sauran wannan waka maki na Indiyani
Indiyani
Indiyani wannan waka da muka ji yanzu to ga dimbin gaisuwar sasha wasa na murya Amurka kamar yadda muka saba zuwa ga masu sauraron mu Alhaji Abdulkadir Sabo wato Barwan Giya ɗe da Alhaji Muhammadu Sabo shi kuma tarakin Giya ɗe da fatan kuna nan lafiya sai gaisuwar Alhaji Dalladi Walin Bara da kuma Alhaji Adamu Rauta dukan su da fatan suna nan lafiya muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Ado mai Kemis birnin Kudu a jihar Jigawan Najeriya da iyalansa da fatan kana nan lafiya sai gaisuwar Sadi Energy Tandare Fatas kuma kwata garin Babalawal muna mika dambin gaisuwa zuwa ga wato Garba Sabiola Gashwa da matarsa Yana da ƴaƴansa Sadiq da Fatima da Adam da fatan kuna nan lafiya Gashwa jihar Yobe sai gaisuwar mai sauraron mu wato Fatima matar Rilwano Fajaldo karmar hukumar Dange Shuni da ke jihar Sokoto Najeriya da fatan kuna nan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga Honorable Abdulsalam Lema Tsagem shugaban kungiyar murai talaka karmar hukumar Mani a jihar Katsina da fatan kuna nan lafiya muna da dambin gaisuwa zuwa ga Hajiya Binta Umar Lida Doguwa jihar Kano da fatan kuna nan lafiya sai kuma gaisuwar Suleiman dan Farauta Gurbana tare da iyalanka da kaima fatan kaima kana nan lafiya sai dambin gaisuwa zuwa ga Malam Buba Mai Goro a gaisuwa jihar Yobe da fatan kuna nan lafiya ga gaisuwa nan zuwa ga Tukur Harka tsohon garin Rijau a jihar Niger Nigeria sai kuma masu wato sauraron mu irin su Ali Adamu Jauro mai gidan wanka sai Abubakar Kalajanga Jalingo a jihar Taraba sai gaisuwar Garba na Hali Kamba Akebi da Sarkin Gabas na da fatan kuna nan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga Hassan Tayyabu da Anan Saminu Jayan sai Salih Dumbari tare da Jamilu Mutawalle mai kayan provision kofar wunta abocin Yakubu sai waziri dan daso Godowali tare da Shehu Bashir Fulani sai gaisuwar Alhaji Tanko M Bawa abocin Yakubu sai Musa Ado Galadima tare da Muhammad Mu'azu sai Abubakar Akota dan Niger tare da Hajiya Yohanesu Kiri Annuman sai gaisuwar Muhammad Abubakar Jingudu a Jimeta Yola Jihar Adamawa Najeriya sai gaisuwar Hajiya Soyiba Muhammad tare da Aminu Wuro Bukar Jada sai Sufiano Ibrahim Barki tare da Gali Suraju Faki sai Aminu wato Kano Maida Garko tare da Muhammad Kamaluddin Nasir sai Hajiya Salamatu Shamaki tare da Ashiru Shehu Kacheko a jihar Jigawa ko da yake dan Kano ne Kacheko tana jihar Kano ne amma dai a jihar Jigawa yake sai Hajiya Wana Abubakar tare da Garba Muhammad Dajin wanda aka fi sani da suna Jazi sai Salisu Nasidi tare da Ibrahim Salo Waziri sai gaisuwar Ibrahim Abubakar Sakkwato ina fata bai ji labarin mu na makon jiya ba labarin ba Sakkwaci sai Umar Babangida tare da Hajiya Zainab Das sai Ibrahim Bebeto unguwar Jaki Abokin Yakubu sai Ibrahim Umar da sojan Najeriya ya Uisha haka a Abuja sai Abdulrazak Garba Babani wakilin gidan radio Deutsche Welle a birnin Injimina kasar Chadi da fatan kuna nan lafiya.
To ni ma zan fara sakonnin gaishe-gaishen ne da shafin mu na majalisar Abari Yahudi amma na shafin Facebook amma kafin sannan sai na mika sakon gaisuwar fatan alheri na aure da kusanci an juma kadan 11 na safan nan za a daura shi wato 10 ga watan nan kenan na Sa'idu Yahaya Abubakar wato Sa'idu na Gudu da kuma amaryarsa Aisha Umar na Iyanci wanda aka fi sani da Shatu za a daura auren ne a masallacin Murtala dake Hausawa a Kanan Dabo a Najeriya.
Allah ya sanya alheri.
Amin. To yanzu zan leka kai tsaye kamar yadda nace majalisar Abar Yahuce shafin Facebook inda gaisuwar fatan alherin Abar Yahuce zai je zuwa ga Habu Mamman da kuma Umar na Amore a Rugungu sai Murtala Faruk Sanyinna a ato gidan
ya wakilin mu ba a shakkoto ina fata shi ma bai ji labarin mu na makon jiya ba
tunda shi wani ya faɗa masa
a gidan da aiko kai shi wannan ba. To sai kuma gaisuwar fatan alherin na Adam Stella da kuma Muhammad Gagarawa gaisuwar fatan alherin Abu Yahuce na Shehu Bakari da kuma Sumayya Mara sai Muhammad Shaibu Kwajali Allah ya sa na faɗa daidai sai magaji Ibn Shu da kuma John Peace to ina ga Peace John Cinjera sai Zahardin Zara Muhammad ita ma ina ga ta burkita sunan ne sai gaba daya baya
haka suke yawanci a Facebook din
nan sai su juya shi to sai Ibrahim Zairu da kuma Ade Furasi Francis sai Rahinat Yusuf Abubakar da Kalisatu A Haider da Aisha Aliyu Ahmadu da Usaina S Muhammad sai Bulkisu Muhammad da Aliyu Lawal ga surfatan alherin na Abari Yahuce zuwa ga Shamsu Lawal da kuma Salam Hayat da Fatima Ibrahim Jalu da Samir bin Abubakar sai takaddar ƙarshe a hannuna na gaisuwar fatan alherin Abari Yahuce din zuwa ga Zalafat Alfa sai Zaidin Hudson da kuma Ruth Tega da Maryam Usman da Zara Babakolo sai Rufe da Bendes Mahis to Allah ya na faɗa din
sa gafa da
duniya kuma Ibrahim
kuma sunan wani Indian
na shi ne Indian fa na ga fara kowa shakun
akwai wata akwai wata wanda da take film na Indian ko mai suna Nargis
Nargis
kware ko yin suna da ne kama da Nargis
to ko Hindi sun fara shigo mana
ne to wai sai
wasu
to wannan shi ne kai sai bare mu kai zuni da kai da masu rarai mu kakkaza mu baba bala da
ni kuma bare in mi gaisuwa ta musamman ga Isa Isu Bonda ma'aikaci a ma'aikatar ilimi da ke babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja sai Muhammad Ahmed Kotsu babban bankin Najeriya shi ma a Abuja da Ibrahim Bawa Maja da Shehu Ringo da Garba Sudan a ma'aikatan shari'a da ke babban birnin tarayyar Abuja sai injiniya Aini da Mamman Inwa Telan Teloli a bakin kasuwa Kwantagora har yau ga wata gaisuwa ta musamman ga Abdullahi Alhassan Yaba gidan ba da koshi tsohon ma'aikacin ma'aikatar ayyuka da ke jan ne
ka san ba da koshi sunan wani gari ne a jihar Bauchi
to wannan kuma sarauta ce
amma ne ina ga mutanen garin ba za a gansu kamar ni ba za a gansu kula kula kenan
sai kuma Muhammad Shaba Agayi da ke ma'aikatar al'adu da yawon bude ido da ke jihar Niger sai kuma Ibrahim Bagudu babban akanta a karamar hukumar Lafun a cikin jihar Niger sai Bello Bagudu jami'i a sashen ilimi da ke karamar hukuma a Agayi dukansu a cikin jihar Niger Najeriya da fatan sun ji suna kuma cikin koshin lafiya
haka hello alhamdulillah
haka
Thank you.
shikenan
sai da mutai ne
gaskiya
ai ta ba shi ce wai malai ne ce ba ki amma baba da baki baba da
kwarai wannan mata ta yawa
Allah ta mu dace
dan sun ma nan
ta yi alƙawari umma zangare ta mana alƙawarin cewa duk ran da ta zo America sai ta zo nan murya Amurka sai ta zo ta tattauna da
kawai ta lafiya
da mu a cikin wannan akwai wani babban abin nan babban abokinta yana aiki a cikin wannan gidan radio
alhamdulillah
yawa
Allah ka ta lafiya
amin su amin ladan muna bin labarin
gajeren labari amma akwai lokaci kuma zan kara muku da wata nima abokin aiki na ne ya bani wannan labarin can da dadewa labarin bafillaci ne wannan karan ba na ba sakwace bane
haka
bafillaci ya hakuri nima Ahmed Isa Koko ne ya bani wannan labarin wai bafillaci ne
an dawo kan holani
an zo ana layi za a shiga jirgi zuwa makka kabilace kana leka bakin kofan jirgi sai kawai ka dare ana shiga mana ci kai ban shiga ma kowa ko gonga
wallahi wato jirgin da ku ban da kamar
yadda ka san da yake an kana ta ba shi magana
ka san irin maganar wanda ba
ka san magana ina ga shiga mana ban shiga ma kowa ko gonga wallahi
kuma kaga da a nan kasan ne ba zai gane ba
kuma gashi ne
ke cewa ana da wani aiki
sama ana shiga ma daji
ka san har muka zo nan har yanzu yaro na biyun nan bai yarda cewa a jirgi zo America ba shi da yaga an fito wani wuri an shigo shi gani ke kai wannan daga airport din Abuja da ya shiga jirgi amma daga Germany bai shiga jirgi
ba shiga ba saboda ta wani daki ya daki kuma kofa na manaji
shin jirgi kofa na manaji
kin da irin wannan magani wannan plan
ne ba kofa ne irin wannan ne
wato ba
nan sai aka ta bashi aka daban magana ce ban shiga ma kowa ko gonga
ni akwai wani labari makamancin wannan da naji wanda aka ce wani bafulatani ne aka zo a nan Kano za a tafi Makka irin yana cikin layi din nan mutane aka yi ta shiga yana can baya yana mamaki cewa ya ina mutane suka shiga da yazo bakin koba da ya leka wai duk mutanen nan da suka shige ina suka shiga aka ce suna ciki ne ta wallahi ba zai shiga ba saboda kawai abun ya cinye su gaba daya
ya ɗebe su aka albashi aka yi taba ga wani shi ma a guje wai ce ai shi da ya leka din ya gansu sun cika yace nan zamu shiga yace ya tashi sama yace ya sha Allah aradu Allah bai kira ni ba eh bana Allah bai kira mu ba
gaskiya aka yi fada yake cewa ba a kira shi ba tukunna da ya samu zuwa ba
eh kaga ko in ba a kira shi ba ai ba za a shiga jirgi ba to kudin ka da kai biya fa banda da jirgi
sai dai asaran kudin kenan ba
asaran kudi ba
Allah zargi
akwai labari na biyu da kace zaka ba mu
sai wannan kuma Mustafa Nasir ba tsayin naga ya sa ko da ce kahin nan wani aboki na aiko min da shi ta kaman WhatsApp shi kuma wannan wai barawo ne shiga gida ya sata cikin lalube yana lalube kawai sai da kuskure sai ya taba abin nan na wuta switch makunnin wuta kawai sai taba shi sai ashe an hada shi da injin nika ne sai injin ko tashi injin nika ko papa da masu yira suka yi na kawo nika ne
mi ina ganin kamar mun taba karanta wannan labari na barawon da yazo yace ya zo injin nika ne ya je ya kuskure
ya
ce
to
da
ka kawo nikan baka nemi ne nikan mai kai ka kuɗa injin
da kai ka kawo nika da ka dare za ka kawo nika to
akwai wani labari da yake na dan gajere ne shi ma na bafulatani ne da babarbare watakila mu rufe da shi wani mai sauraron mai aiko da wannan labari wai babarbare ne da fulatani suka je bakunta sai aka kawo musu kunu mai zafi to kai bafulatani sai ka fara ya fara daukar ludayi yana kurba sai ji cewa kunun da zafi kawai sai ya hade irin yayi ta maza din nan kasan bafulatani ta maza yana ajiye ludayi idan sai yana hawaye saboda zafi babarbare yace mara yayi tambaye shi cewa me ya faru kake kuka sai bafulatani ce kai wallahi wata kaka ta na tuna ya tuna kaka ta ya tuna yake kuka yake
faɗa mai gaskiya abin da ya faru
kai babarbare kuma kawai ka sa lude ka kurbo yana kurba kawai sai watsar tai watsar kawai da abu ya kona mara baki ya gaza niwa yace 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 cewa fulada lace lalle ka cika mugu
shi ka shi ma da wanda zai ga na gaba ina ga da ba zai fada ba
shi ma shi ba shi ma haka yake shi ma babarbare haka yake
ta Allah za mu dace
amin sun amin ma sauraro zamu da sa'aya nan saboda lokaci ya kawo jiki sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana a madadin
ni Usman Kabar amma fa ban shiga cikin wanga kogo
ba ka shiga kogon gabana
Ladan Ibrahim Ayawa
Ibrahim Alba Ahmed daga birnin Washington DC muke cewar ku huta lafiya zamu kyale ku da wani waka mai suna Dengo ta Aliya ko kuma in ce Ummu Sangare
Madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya